الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Lahadi 17 ga watan Rajab hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1440 wanda ya dace ma 24 ga watan uku shekara ta 2018 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Riyadus Salihin kafin darasi na yau da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna da tambaya daya dan uwa ke cewa shin na dacewa a gina masallaci ko makaranta da abin da yayi kama da haka na ayyuka na alkhairi da kudin zakka da yawa daga cikin malamai sun tafi akan cewa gina masallaci da kudin zakka ko makaranta baya halatta dalili domin Allah ya bayyana fuskoki guda takwas wanda ake sarrafa dukiyar zakka zuwa gare su a cikin suratul tauba a fadarsa subhanahu wa ta'ala innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa binis sabili faridatan min Allah wallahu alimun hakim Ubangiji ta'ala ke cewa innamas sadaqatu lil fuqara'i kusan da cewa kadai ita dukiyar zakka akan sarrafa ta ga talakawa idan aka ce talakka shine wanda ya mallaki wani abu wanda yake na dukiya el kadan dukiyar da ba ta iya wadatarsa game da tafiyar da rayuwarsa yana da dan jarinsa yana juyawa amma inda zai sanya wannan jari gaba zuwa dan lokaci kadan zai iya cinye shi bai ishe shi bai tafiyar da rayuwarsa to wannan talaka ne ya cancanta a bashi zakka ko ma'aikacin gwamnati ne wanda rayuwar kullun dutse ne a hannun riga da zaran an dauko albashi kafin leken komai ya kare to irin wannan duk sun cancanta a bashi zakka kar a kalli cewa ma'aikaci ne an gane ku sannan na biyu ubangiji ta'ala sai ya ce wal masakini akan sarrafa zakka wato ga miskinai idan aka ce miskini malamai suka ce shine wanda kwata kwata ma baya da komai wanda in kace masa karba sai ya ce kawo in na sauye in dawo maka da makayi wanda sai in ya kewaya zai samu abin da zai ci a wannan yini amma tare da cewa akwai sabani na malamai akan wannan mas'ala wasu sun tafi akan cewa miskini yafi dama dama akan talakka amma wasu daga cikin malamai sun tafi akan cewa wato talakka yafi dama dama akan miskini miskini shine wanda kwata kwata bai mallaki komai ba abincin yini ma sai ya fito ya kewaya sannan ya samu wanda mafi yawan waɗannan miskinai suna tare da mu wanda wani sai ya fito fa ya je wurin aiki a ran nan za a samu dan abin da za a turo na kilon shinkafa da kudin cefane gida kuma sannan in an fita gobe hallo za a samu abincin gobe to shine yace wal masakin wato da miskinai na uku sai ubangiji ta'ala yace wal amilina alaiha wato da masu aiki akan abin da ya shafi dukiyar zakka wanda shugaba yake wakilta su domin su karbo zakka daga hannun mawadata su kawo masa da wanda shugaba ya wakilta su game da kula da al'amarin da masu kididdige abin da ya shigo da abin da ya fita da masu tsaranta da kuma wanda shugaba yake wakilta su game da bayar da ita ga waɗanda suka cancanta a basu wannan dukkan su ana kiran su al'amiluna alaiha masu aiki akan dukiyar zakka ko mun wadatar su to suna da haƙƙi a dauka a basu ko mun wadatar mutum in dai an dauke shi a matsayin ma'aikaci ne akan abin da ya shafi zakka to Allah ya kasa da shi ya karba ne ba dan talauci ba a ya karba ne saboda ya siffanta da sunan ma'aikaci akan abin da ya shafi zakka shine Allah ya ce wal amilina alaiha da masu aiki akan kula da abin da ya shafi zakka na hudu ubangiji ta'ala sai ya ce wal mu'allafati qulubuhum da waɗanda suke abin lallasar mazukata su ne kafirai waɗanda ake kwaɗayin musuluntarsu sai a ɗauki zakka a basu domin kwaɗayin abin da aka basu ya kai su izuwa musulunci ko kuma kafiran da ake jin tsoron sharrinsu da muguntarsu kar su afka ma musulmi to sai a ringa ɗaukan wani abu daga cikin zakka a basu domin a dakushe kaifi wanda yake na tsaurin kansu ko kuma kafiran da ba su jima ba da musulunta to wannan akan ɗauka a basu domin su ƙara samun nutsuwa da tabbata a cikin musulunci gaba ɗayan waɗannan nau'i uku ana kiransu al-mu'allafatu qulubuhum shine kenan na hudu na biyar ubangiji ta'ala sai ya ce wa fir riqabi an gane ku da yace innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina alaiha wal mu'allafati qulubuhum nabiyar sai yace wa fir riqabi akan sarrafa zakka game da sayan bayi waɗanda suke musulmi a yantar da su bawa ne musulmi yake bauta a hannun wasu to sai a fitar da kudin zakka a saye shi a yantar da shi shine Allah yace wa fir riqabi akan sarrafa zakka game da sayan bayi a yantar da su na shida ubangiji ta'ala sai yace wal garimina wato da waɗanda suke mabasta lafazin al-gharimin jam'i ne na garim mutumin da wato bashi ya lauce shi wanda yake da nauyin bashi a kansa to wannan shi ma akan ɗauki zakka a biya masa bashin da yake kan shi an gane ko don haka malamai sai suka ƙayyade suka ce wanda bai bashi a kan saɓon Allah ko kuma bashi wanda yake na wauta duk wanda ya ci bashi domin saba ma Allah to wannan ba a biya masa daga cikin zakka ko kuma wanda nauyin bashi ya hau kanshi wato saboda tsabar wauta kana matsayinka na talaka ka ringa ramtar kudaden mutane kana rayuwa rayuwa ta mawadata shine yace wal garimina na bakwai sai yace wa fi sabilillahi akan sarrafa zakka ga hanya ta ɗaukaka addinin Allah shine malamai suka ce abinda ake nihi da sabilullahi anan shine jihadi to akan wannan gaba kenan na takwas sai yake cewa wabni sabili wato da bako wanda yake dan wucewa bako wanda yake dan wucewa guzuri yanke masa wannan akan ɗauka daga cikin dukiyar zakka wato a taimaka masa to akan wannan gaba ta shida wasu malamai suka fadada a ƙarƙashin wa fi sabilillahi suka ce komai yana iya shigowa duk wani aiki wanda yake na ɗaukaka addinin Allah gina masallaci gina makaranta ɗaukan nauyin ɗaliban ilimi da gina gidan marayu da abin da ya kama da haka suka ce duka za a iya yi daga cikin dukiyar zakka don haka wani malami ya wallafa wata risala ta musamman akan abin da ya shafi wannan mas'ala to illa kasancewar a farko abin da zai shiga wa fi sabilillahi shine jihadi a saye makamai da abin hawa da guzuri a ba mayaka domin a ƙara faɗaɗa musulunci a ban ƙasa to sai dai anan mu gane anan na a ɗauki kuɗi na zakka a gina masallaci sai in har ya kasance buƙatar ta kai buƙata jama'a ne ga su a gari amma ba su da masallaci, ana buƙatar a gina masallaci. To anan ana iya tattara kuɗi na zakka a gina masallaci domin buƙatar ta tsananta. Amma matuƙar kuna da masallatai ko kuma kuna da mawadata waɗanda za su iya hudda kuɗinsu a gina masallaci, to bai dacewa a kuɗin zakka a ɗauka a gina. A sarrafa wannan zakka ga waɗanda suka cancanta a basu. Sai dai anan mu gane fa, duk mutumin da zai ɗau kuɗin zakka ya gina masallaci, to ya tabbata cewa ba zai samu fadlar da ake samu game da gina masallaci. Saboda wannan zakka ba haƙƙin shi bane, haƙƙi ne na Allah. Abinda ake bukata in zaka gina masallaci ko wata makaranta ko gidan marayu da abinda yayi kama da haka, ka ware wani kaso daga cikin dukiyarka, ka tsarkake niyya, ka kusanci Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala da wannan, ashine zaka samu sakamakon abinda ake samu na lada. Domin ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah yake cewa man bana lillahi masjidan bana Allahu lahu baitan fil janna aw kama qala. Duk wanda ya gina masallaci saboda Allah, sakamakonsa Allah zai gina masa gida na musamman a aljanna. Ko mun kankantar masallacin, don haka a cikin wata riwaya yake cewa walau kamifi hasi qatatin, ko da masallacin manzon Allah ya ce daidai da gidan durwa ne. Idan aka ce durwa wani tsuntsu ne, ma'ana manzon Allah yana sanya misali, ko mun kankantar masallacin, indai mutum ya tsarkake niyya ya yi dan Allah, ya tankade, ya rauraye, ya zaɓi dukiya ta halak, ya gina wannan masallaci, to sakamakonsa Allah zai gina masa gida na musamman a aljanna. Amma kuɗin zakka ba kuɗinka ba ne, ba haƙƙi ne na Allah, ka bayar da shi ga waɗanda suka cancanta a ba. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, muna dai cikin kitabul fada'il, kuma mun karanta baban da ke bayani game da fadla ta yin aswaki da kuma sunnoni na annabawan Allah, wanda ake kiransu kenan khisalul fitra. Lafazin khisal jami'i ne na khasla, abinda ake nihi da khasla anan bi ma'ana sunna kenan. Khisalul fitra ay sunanul fitra, sunnoni waɗanda suke na annabawan Allah, ma'ana wanda Allah ya halicce mu akan su. Shine hadisi na kusan ƙarshe, hadisin Aisha Allah ya ƙara mata yadda, take faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ashurun minal fitra, manzon Allah ya ce abubuwa goma wato suna daga cikin sunnar annabawa. Don haka malamai suka ce abinda ake nihi da alfitra shine suka ce as-sunnatu allati ikhtaraha al-anbiya'u war-rusul wattafaqat 'alayha ash-shara'i, wato sunnar da annabawan Allah da manzanni suka zaba kuma ta yi dace da duk abinda Allah ya ayyaturo wato na shari'o'i kenan. Asali abinda Allah ya halicci ƴaƴan adam, ma'ana ya ɗabi'antar da su akan wannan, shine ake kira da al-fitra. Shine manzon Allah ya ce ashurun minal fitra, wato abubuwa goma suna daga sunnar annabawan Allah da manzanninsa. Farko manzon Allah sai ya ce qassu sharib, wato girbce gashin baki, ko kuma ka ce rage gashin baki. Idan aka ce gashin baki, shine gashin da ke fitowa akan leɓe wanda yake na sama. To girbce shi wannan wajibi ne, barin shi ya zamanto ya rufe gashin, ya rufe leɓe, ya sauko nan, to wannan haramun ne. Yin haka sunna ce ta Yahudu, ma'ana mutum ya bar gashin baki har ya rufe leɓen shi yana murɗewa, wannan sunna ce ta Yahudu. A matsayinka na mumini mai hankali, mai tunani, mai tsinkayen nesa, za ka yarda a ce ka yi kama da Yahudi? Ba za ka yarda ba. Don haka barin gashin baki ya ringa yawa, yana rufe leɓe, yana murɗewa, wannan sunna ce ta Yahudawa. Don haka girbce shi wannan wajibi ne, dole ne mumini ya rage shi, kada ya bar shi ya zamanto ya sauko yana rufe wannan kinsa. Mecece hikima ta shari'a anan da ta umarce mu game da cewa mumini wajibi ne ya girbce gashin bakinsa? Saboda barin shi yakan janyo wata ƙazamta da datti, idan ka yace majina za ta iya murƙayewa anan kuma kaddara cewa an kawo makayi kasha wannan gashin baki din ya tsomo a ciki wannan zai iya haddasa kiyama ga wanda zai biyo baya yana son ruwan ma ba zai sha ba saboda kiyamar gashin baki ya shiga ciki to shine abu da farko yace qassu sharib wato rage gashin baki don haka anan abin da muke so mu fahimta shi gashin baki ba a aske shi gaba daya aske shi gaba daya wannan ya saba ma shari'a don haka Imam Malik yace in mutun ya sanya aska ya aske shi ya cancanta a ladabtar da shi kawai iya abin da zaka yi sai dai ka rage shi sannan na biyu sai yace wa ifa'ul lihiya wato da cika gemu a bar shi ya yawaita wannan shi ma wajibi ce wajibi ne sunna ce wanda take ta fitira wanda ƙarin bayani zai zo kenan akan wannan gaba a darasin mu na yau insha Allah sannan gaba ta uku sai ce wasiwak wato da yin aswaki wanda bayani ya gabata fa'idar yin aswaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambata mana biyu daga cikin su amma fa'idodin suna da yawa abu na farko shine tsabtace baki domin aswaki yana tsarkake baki kuma mun yi bayanin cewa yin aswaki bai keɓanta ba akan haƙura mutum yakan yi aswaki ya goge haƙuransa da dadashinsa da harshensa idan goge haƙura ne mutum zai yi shi haka kenan idan kwa akan harshe ne kenan mutum zai yi shi haka abtul kenan to dan haka da haƙura da harshe da dadashi gaba daya goge shi ake da aswaki fa'ida ta biyu shine samun yarda ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala domin yin aswaki sababi ne daga cikin sababba na dacewa da yarda ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala kamar yadda hadisi ya gabata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa aswaku mataharatul lilfam mardatul lirab shi yin aswaki na tsarkake baki manzo Allah yake kuma na janyo ma bawa samun yarda ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda duk kai ka wanda muke a rayuwarmu duk famar da muke shine mu dace da yarda ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala domin duk wanda Allah ya yarda da shi to ya ci nasara a rayuwarsa ta duniya haka a makomarsa lahira Allah ya sa mu dace sannan wato sunna ta hudu abu na hudu sai ya ce wakin shaqul ma wato da shaqa ruwa idan aka ce shaƙa ruwa shine mutum ya ja ruwa da lumfashinsa domin ya shiga cikin hancinsa sannan kuma sai ya hiyatar da shi wannan shi ma abu ne wanda yake sunna ce ta fitira wanda Allah ya halicce mu akan haka wanda kuma shaƙa ruwa akwai lokacin da yake zama wajibi a cikin arwalla sannan na biyar sai ya ce wa qassul azfar wato da yanke faracina lafazin azfar jam'i ne na zufur idan aka ce azfur shine farci to yanke farci shi ma wannan sunna ce ta fitira abu ne wanda yake wajibi haramun ne mumini ya bar farci yayi tsawo da zaran farci ya dan tuho to ka tabbata cewa ya zama wajibi ka yanke shi barin farci yayi tsawo wannan sunna ce ta kafirai wanda bai ya dacewa ga mumini na shida ne ko na bakwai na shida ko yawa na shida wa gasulul barajim wato da wanke shine gabbai waɗanda suke na yatsotsi idan aka ce albarajim jam'i ne na burjuma idan aka ce burjuma shine wato nan gaba ta yatsa kenan wanda shi ma makwantar dauda ne kamar nan kan yatsotsi wurin gaba mutum dole ne ya wanke su shine yace wa gasulul barajim wato da wanke gabbai waɗanda suke na yatsotsi sannan na bakwai sai yace wa natful ibdi manzo Allah yace da tsige gashin hamata barin gashin hamata ya yawaita haramun ne ka bar shi ya wuce kwana 40 baka tsige ba wannan haramun ne dan haka kuma shi gashin hamata abinda yafi dacewa abinda yake sunna mutum ya tsige shi da hannunsa ba sanya razuwar ba mutum ya aski sai in mutum ba zai iya tsigewa ba da ya hannunsa cewa akwai radadi, to anan ba laifi yana iya sanya razuwar ya aski ko ya sanya wani sinadari wata huda wanda kenan daga ya sa ta dan jima in ya murje gaba ɗaya gashin zai tafi. Amma asali abin da ake bukata shine tsigewa, saboda tsigewar takan kankanta masa tuhuwa. Shine yace wa natful ibidi, manzon Allah yace da tsige gashin hamata. Na takwas manzon Allah sai yace wa halqul ana, wato da aski gashin gaba. Gashin gaba aski shi wajibi ne, barin shi ya wuce kwana 40 haramu ne. Da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi sahihi, kamar yanda wani sahabi ke faɗa, manzon Allah ya iyakance mana aski gashin gaba da tsige gashin hamata, kada mumini ya bari a wuce kwana 40 ba tare da yayi ba. Na tara sai yace wantiqasul ma, wato da yin tsarki da ruwa. Idan mutum yayi bawali ko yayi bayan gari, wato ya sanya ruwa ya wanki, tare da cewa yana halatta mutum ya sanya duwatsu uku, ma'ana ya goge bawali ko bayan gari. Idan na ukun ya fita a tsarkake babu komai na datti a jikinsa, fa lillahi alhamdu. In kuma na ukun ya fito da kazamta, to dole ya kara na hudu da na biyar. Idan na biyar kin ma ya fito da kazamta, sai ya kara na shida, wato da na bakwai. Kamar yana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi umarni kada mutum ya yi goge, shine goge bawali ko bayan gari da duwatsu ko abin da ya kama da haka ƙasa da duwatsu uku. Kuma in har za ka yi ya zaman tumara, ka yi da duwatsu uku ko biyar ko bakwai ko tara ko abin da yake sama da haka. To shine ya ce wantiqasul ma, wato da yin tsarki da ruwa. Qalar rawi, marwaicin hadisin sai ya ce wa nasitul ashira, ya ce na dai manta na gomar. Illa an takuna al-madamada, yakan iya kasancewa kurkuran baki ne, cikon na gomar. Idan aka ce kurkuran baki shine mutum ya gumtsu ruwa, idan ya kurkura sannan sai ya furzar da shi. Waki ibn al-Jarrah ar-Ru'asi al-Kufi, ɗaya daga cikin marwaitan hadisin, sai yake fassara mana wannan kalima intiqasul ma, sai ya ce ya'ani al-istinja. Abinda manzon Allah yake nufi da intiqasul ma shine al-istinja, ma'ana yin tsarki da ruwa. To a takaice waɗannan hadisi, wannan hadisi wato yana karantar da mu khisalul fitra, wanda kuma malam ya shigo da wannan hadisi saboda wannan gaba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wasiwak, wato da yin aswaki. Al-Imam Muslim ya rawaito hadisi. Hadisi na ƙarshe a baban shine hadisin Abdullahi dan Umar, Allah ya kara musu yadda, ke faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ahfu shawarib, manzon Allah ya ce ku girbce gashin baki, ma'ana ku rage shi. Lafazin ash-shawarib jam'i ne na sharib, in aka ce sharib shine gashin baki. Shine yace ahfu shawari, manzon Allah yace ku rage gashin baki, ma'ana kar ku bashi ya sauko, wato ya rufe lebe. Da zaran ya dan yawaita, to a dan rage shi. Umarni na biyu sai yace wa afu liha, manzon Allah yace kuma ku cika gemu, ku cika gemu, ku yawaita shi. To anan abinda muke so mu gane a takaice wannan hadisi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana mana umarni guda biyu. Farko shine rage gashin baki, don haka wannan umarni kwa abinda yake fa'idantarwa shine wajabci, don haka barin gashin baki ya yawaita wannan haramun ne, kenan girbce shi wannan wajibi ne. Umarni na biyu shine sai ya ce wa aful liha, manzon Allah ya ce ku cika gemu, ma'ana ku bar gemu ya yawaita, wannan wajibi ne. Wannan hadisi hadisi ne muttafaqun alai. To don haka abinda muke so mu sani, idan aka ce al-lihiya ma'ana gemu, kamar yadda al-hafiz ibnu hajar al-asqalani Allah ya ji kansa yake cewa ismul lima yambutu alal khaddaini wadh-dhaqan, idan aka ce gemu suna ne na gashi wanda yake tsurowa alal khaddain, wato a bisa kudukuki ko kuma kace a bisa kumatu, sai ya ce wadh-dhaqan wato da haba, duk gashin da zai fito tun daga nan haka abinda ya kai nan sashe da kasan haba da nan duka gaba ɗaya shine ake kira da gemu. Haka kuma sahibul qamusul muhit shine Fayruz al-Fayruz al-Abadi, Al-Fayruz Abadi a cikin qamusul muhit yake cewa in aka ce al-lihiya gemu sai ya ce ma yambutu alal khaddaini wadh-dhaqan, abinda ke tsurowa na gashi akan kumatu wato da haba shine ake kira da gemu. Da haka malamai sun tabbatar da in aka ce gemu duk gashin da yake hutowa anan kan kunci da nan gefin nan wanda ake kiran shi saje, da wanda ke hutowa nan kasan haba, da wanda yake fitowa akan habar, da nan wanda ake kiran shi anfaka, gaba ɗaya shine ake kira da gemu. Don haka kuskure ne, haramun ne mutum ya aske sajen shi kawai sai dai ya bar gemu haka, wannan kuskure ne. Duk gashin da zai hito akan nan haka da nan gaba ɗaya da nan kasan haba da nan duka gaba ɗaya sunan shi gemu. A wannan hadisi ne na Abdullahi dan Umar, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na tabbatar mana cewa barin gemu ya yawaita wannan wajibi ne, dole ne. Wanda kuma dalilai waɗanda suke tabbatar da wato haramcin aske gemu sun wuce a lissafa, akwai fuskoki guda shida waɗanda dalilai ne waɗanda suke tabbatar da aske gemu haramu. Fuska ta farko, aske gemu canza halittar Allah subhanahu wa ta'ala ce ba tare da izininsa ba, saboda wannan gemu Allah ne ya halicce ka, ya halitta maka, ya halicce shi gare ka, kuma wannan yana daga cikin wato kyautata halitta da Allah subhanahu wa ta'ala ya ma bayinsa, kamar yadda yake faɗa allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalaka, Ubangiji ta'ala shi ne ya halicce ka kuma ya daidaita halittarka ya maka komai abin da ya dace. To don haka aske gemu fuska ta farko, malamai sun tabbatar da cewa canza halittar Allah subhanahu wa ta'ala ce ba tare da izininsa ba. Akwai lokacin da aske gemu yakan iya zamantowa halak, misali mutum ne ya yi rauni, za a ɗinke inda ya yi rauni, za a yi masa magani, wannan dole ne a aske saboda larura ce, amma ba tare da wata larura ba wannan aske gemu haramu ne, canza halittar Allah subhanahu wa ta'ala ce. Kuma yin haka tsantsar da'a ne mutum yake ma umarnin shaytani da ya masa, domin saba ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala. A can cikin suratul nisa Ubangiji ta'ala ya faɗa game da shaytani, Ubangiji ta'ala yake cewa la'anahullah wa qala la'attakhizanna min ibadika nasiban mafruḍa wala udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum fala yubattikunna adhanal an'am wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah wa man yattakhidhi ash-shaytana waliyyan min dunillahi faqad khasira khusranan mubina. Ubangiji ta'ala yake cewa la'anahullah, Allah ya tsine ma shaytani, ma'ana ya nisanta shi game da jin kansa. A lokacin da Allah ya la'anci Iblis wa qala, sai Iblis ya ce la'attakhizanna min ibadika nasiban mafruḍa, ya Ubangiji na rantsuwa nake da girmanka da buwayarka, lalle ne daga cikin bayinka wato zan riki wani kaso wanda yake abin yankawa, ni ma sai na jaye na waye nawa, ba ni kadai ba zan tafi wutar jahannama, sai na ja wani adadi daga cikin bayinka, rantsuwa yi da girman Allah subhanahu wa ta'ala da buwayarsa. Kamar yana can ya ce fa bi izzatika, sai ya ce la'uguyannahum ajma'ina, ko kuma can yace rabbi bima aga waitani la uzayyinanna lahum fil ardi wala ubuwiyannahum ajma'in. To shine anan yace la attakizanna min ibadika nasiban mafruda, yace lalle ne daga cikin bayinka sai na riki wani rago wanda yake abin yankawa wanda yake da gulgudu sai na dauye nawa yanawa. Farko yace wala udillannahum, kuma rantsuwa nake da girman ka da buwayar ka ya Ubangiji na, sai na kautar da su gabarin tafarkin ka madidici, tafarkin da ka shata musu kaujauta musu cewa dole su bi, yace wallahi sai na zamar da su na karkatar da su. Wala umanniyannahum, yace kuma wallahi sai na guratar da su game da rayuwa ta duniya, duk wani guri sai na dasa musu shi a zuciyarsu. Wala amurannahum, yace kuma lalle ne sai na umarce su na sanya su. Fala yubattikunna adhanal an'am, wato su ringa tsaga wato kunnan dabobi kamar yadda mushrikan larabawa suke yi, sai a tsaga kunnan daba a ce wannan kaza ce, a tsaga wannan a ce kaza ce, kamar yadda Allah ya faɗa ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala ham walakinna alladhina kafaru yaftaruna 'ala allahi al-kadhiba wa aktharuhum la ya'qilu. Shine yace fala yubattikunna adhanal an'am, lalle ne sai na sanya su sun ringa tsaga kunnan dabobi. Dan haka lalle in har za a ma dabba alama, wannan tsaga kunne duka baya dacewa. Abinda ya kamata a yi mata wata alama ta wuta wanda dai za a gane cewa duk dabba da take da wannan alama dabbar suwa ne ce. Sai yace wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah, yace lalle ne yace ya Ubangiji na rantsuwa nake da girman ka, yace sai na umarce su sun canza halittarka. Wannan shine mahallin shahid, rantsuwa shaytani yayi da Allah cewa sai ya umarci bayinsa sun canza halittarsa. Ubangiji ta'ala sai yace wa man yatakizu shaytana waliyyan min dunillah, duk wanda ya maida shaytani masoyi ya jibinta masa lamarinsa yake yi masa da'a. Ubangiji ta'ala yace min dunillahi kuma bayan Allah mahaliccinsa, faqad khasira khusranan mubina, duk wanda ya ma shaytani da'a to ya tabe tabewa wanda take mabayyaniya. Dan haka malamai suka ce wannan nassi ne a bayyane wanda yake tabbatar da cewa aske gemu wato canza halittar Allah subhanahu wataala ce. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, hadisi na cikin sahihain, riwaya ta Abdullahi dan Mas'ud, Allah ya kara masa yadda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa la'anallahu alwashimati walmustawshimat والنامصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. فزان الله يجي الله يالا أنجي الواشمات واتو ماتن دسكي ييما ماتا شوشاوا. لفظن الواشمات أنجروشني دقا الواشم جمعيني كنن نواشما إن أكتشي الواشما ودتكي ما ماتي واتو شوشاوا. ميأكتشي واشوشاوا كمر إرموانن zane wanda ake ce masa ko tatuwaje, wanda ake hoton wani abu irin na miciji da wasu abubuwa ne da ake yi a jiki, wanda galibi zaka ga turawa suna yi a jikinsu, wani a baya, wani a cibiya, wani a ina ne, to shine ake kira da alwashim. To shine Allah ya la'anci masu yin wannan wal mustawshimat, da su matan da suka nema a yi musu. Kenan wanda a can wancan lokaci mata ne aka san da yin haka ba maza ba, to amma koda namiji yayi to shi ma ya shiga karkashin wannan tsinuwa. Sai ya ce wanna misat, wato da mata waɗanda suke aske gira. Lafazin anna misat jam'i ne na namisa, wanda an ciro shi daga annams, annams shine aske gashin gira. Sai ya ce wal mutafallijat, da matan da suke kankare tsakanin haƙura, wato domin su yi shirya. Lil husn, saboda kyau. Maza Allah ya ce al-mughayyirati khalqallah, waɗannan su ne masu canza halittar Allah, su ne masu canza halittar Allah. To anan Allah ya tsine ma macen da take aski gira domin ta canza halittar Allah. To ina ga namijin da ya aski gemu, wanda menene makasudin mace da take aski gira dan ta yi kyau? Tana ganin in ta aski gira wato zai kara mata kyau. Shi namiji da yake aski gemu menene manufar shi? don haka wannan nassi ne wanda yake nuna la'antar Allah na tabbata akan wanda yake aski gemu wala iyazu billah, kamar yanda anan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tsine ma duk matar da take aski gira, in yace a ainin gira aka ce to anan kaddar cewa namiji in ya aski gira shin bai shiga karkashin wannan la'anta? Ya shiga, tunda anan manzo Allah ce ayi wannamisati wal mutafallijati lil husn, da mata masu aski gira da masu kankari tsakanin haƙuri don su yi shirya lil husni, saboda kyau. Manzo Allah ya ce almughayyirati khalaq Allah, waɗannan su ne masu canza halittar Allah. Canza halittar Allah ba tare da izininsa ba, ko wannan tsantsar da'a ce ga shaidani. A ayar da ta gabata wala amurannahum fala yughayyirunna khalaq Allah, ya ce wallahi ya ubangijina zan umarci bayinka su canza halittarka. Don haka duk wanda ya aske gemu ya canza halittar Allah. Don haka wani malami shi ne At-Tahanawi, wato sai yake ta'aliki a kan wannan hadisi, yake cewa fasabata anna tagayira khalqillahi, anna tagayira khalqillahi sababun lil la'ana, ya ce ya tabbata a wannan hadisi canza halittar Allah sababi ne wanda ke janyo ma bawa tsinuwa ta Ubangiji. Sai ya ce wa annama naha anhu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam huwa manhiyun inda Allah ta'ala, duk abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi hani, to mu tabbata cewa Ubangijin mu shine ya hani mu, kamar yanda Allah ya faɗa mana wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu, duk abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ba ku ku karba, kuma abinda ya hane ku ku hannu. Kuma haka Allah ya faɗa mana man yudi'ir rasula faqad a'ta Allah, duk wanda ya ma manzon Allah da'a game da abinda yace ayi ko adina, to tabbas Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ma da'a. Don haka wani daga cikin malamai shine waliyullahi Ad-Dahlawi a cikin littafinsa wannan hujjatul lahil baliga, yake cewa wa qassuha ay lihiya, yace aske gemu sunnatul majusi, yace sunna ce ta maguzawa. Wa zai ra ce masa ba maguje shine, yace sunnatul majusi, yace sunna ce ta maguzawa. Sai yace wa fihi tagayyuru khalqillahi, kuma game da aske gemu akwai canza halittar Allah subhanahu wa ta'ala. Sannan fuska ta biyu, ko mu ce dalili na biyu wanda yake tabbatar da haramcin aske gemu, malamai suka ce mukhalafatu amrin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, game da aske gemu akwai saba umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda kar mu manta hadisi na karshe a babu mi Abdullahi dan Umar yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na fada ahfu shawarib wa afu liha, manzo Allah ya ce ku rage gashin baki ku cika gemu. Kaga umarni ya ce ayi wa aful liha, a wata riwayar manzo Allah yana cewa auful liha, wata riwaya ya ce arhul liha, a wata riwaya sai ya ce waffirul liha, ma'ana ku cika gemu gaba ɗaya, ma'anarsa ma'ana ku bar gemu ku cika shi. Dukkan su wannan umarni ne kai tsaye daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda ka'ida ku ta malaman usul, in umarni ya zo daga Allah ko manzansa, to iya abinda yake fa'idantarwa shine wajabci. A duk lokacin da Allah ya ce ku yi kaza ko manzansa ya ce ku yi kaza, to wannan umarni abinda yake tabbatarwa wajibi ne, dole ne mu yi. Sai idan an samu alamar da za ta juyar da shi daga wajabci wato izuwa mustahabbanci. Wannan umarni ko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yayi, babu wata alama wadda ta juyar da shi daga wajabci zuwa mustahabbanci, bal ma dalilai ke akwai da dama waɗanda suke ƙara ƙarfafa wajabcin cewa dole ne mutum ya cika gemu. Huska ta uku, ko mu ce dalili na uku game da aske gemu, malamai suka ce akwai at-tashabbuhu bil kuffar, wato yin kama da kafirai maƙiyan Allah. Aske gemu wato kamantacce niya ne, mutum yana kamanta kanshi da waɗanda suka kafirce ma Ubangijinsu, domin ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a hadisai da dama cewa yake a'aful liha wa khaliful mushriki, ku cika gemu domin ku saba ma mushrikai. A wata riwaya yakan ce khaliful majusa, ku saba ma majusawa ku cika giya ku bar gemu. A wata riwaya manzon Allah yace khalifu ahlal kitabi, ku saba ma mazawali tafi yahudawa da ƴan musa ƴan musha, manzon Allah yace ku saba musu ku bar gemu. Kaga anan duka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana umarnin mu cewa mu saba musu kar mu yi kamantacceniya da su, domin aske gemu kama ne da su. To dan haka kamar yanda wani daga cikin malaman shine Abu Muhammad Badiuddin Ar-Rashidi As-Sindi yake fada, yake cewa wa kada akhbara as-sadiqul masduq, mai gaskiya game da duk abin da yake fada al-masduq, abin gaskatawa game da duk abin da yake bada labari shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana anna halqal liha, lalle aske gemu min adatil mushrikina, yana daga cikin al'adu waɗanda suke na mushrikai. Don haka yace fa yajibu alal muslimina allazina amanu billahi wa rasulihi, ya zama wajibi akan musulmi waɗanda suka yi imani da Allah, suka yi imani da manzansa, wasaddaquhu, suka gaskata manzan da Allah ya aiko mana, almukhalafatu lahum, ya zama wajibi akan su saba ma mushrikai, wa adamu tashabbuhi bihim, kuma su nisanta kansu game da kamantacceniya da su, domin kashedi da barazana mai girma yazo daga mai tsanani yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah yake cewa man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum, duk wanda ya kamanta kansa da wasu jama'a to ya tabbata cewa yana tare da su a ranar kiyama. In kai kokarin kamanta kanka da mutanen kwarai to zaka tashi a layin su a ranar kiyama. In kwa ka sake wali iyazu billahi ka kamanta kanka da mutanen banza to ka tabbata cewa zaka tashi a sahun su a ranar kiyama. Allah ya kare mu. Don haka wani daga cikin malamai yake cewa qassul lihiya kana min sun'il a'ajim, asali wato aske gemu aiki ne na waɗanda suke ba larabawa ba. In aka ce al'ajim duk waɗanda ba laraba ba, asali abinda aka sani. Sai ya ce wa huwa al-yawma shi'aru kaseer min al-mushrikina kal ifranj wal hunud wa man la khalaqa lahu fi ad-din min al-firaq al-kafira, a yau aske gemu ya zamanto alama ce wadda take bambanta tsakanin musulmi da mushrikai. Kamar yanzu in ka dauki mutanen Iraq sune ake kira al-ifranj, galibin su kafin ka ga mutun ɗaya da gemu a cikin turawa sai ka ga mutun 100 ba gemu. Wal hunud wato da mutanen Hind da duk wanda wato bashi da rabo a cikin addini na jama'u waɗanda suke na kafirai sun mai da aske gemu shine alamar su, shine abinda kenan za a bambanta su da sauran musulmi. Sannan huska ta hudu wato aske gemu kamanta kai ne da mata, wanda kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hani yayi tsinuwa ga duk namijin da yake kamanta kansa da mace. Shine malamai suke cewa, malamai yake cewa fa innahu la yakhfa fi anna halqir rajul lihiyatahu allati mayyazahu Allahu biha anil mar'a akbara tashabbuhin biha wal mutashabbihu min ar-rijal bin nisa mal'unun ala rasulil ala lisanir rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Malamai yace ba abu bane ba koyayye, abu ne a fili cewa namiji da zai aske gemunsa wanda ta hanyar gemu Allah ya bambanta namiji da mace, wanda aske gemu yana daga cikin mafi girman kamanta kai da mace. Allah ya ma namiji gemu, mace bai mata gemu ba dan ya bambanta tsakanin namiji da mace. To amma an shafa fuskar ka ba gemu, ita nata ba gemu, to wace ce matar a ciki, wane ne namijin, wace ce mace? Don haka babu kamanta kai da mata sama da aske gemu. Wallahi da a ce ka aske gemu, gara a ce yau an maka riga da zani irin ɗinkin mata, ka sanya adiko da wannan kana yawo, ya fi sauki a kan wannan. Saboda in dai da gemu an san to kawai ca za a yi namiji ne ya sa kayan mata, amma an san ba wace, to amma ka aske gemu, ka aske gemu. A galibi a inda wannan sunna take wannan, sai in ka wayo ma a gane cewa shi namiji ne ba mace wacce ba. To dan haka shine anan yace fa innahu la yakfa, yace ba abu bane ba koyayye, namiji da yake aske gemu na namiji wanda ta hanyar gemu Allah ya bambanta tsakanin namiji da mace, to aske gemu wannan shine mafi girman kamanta kai da mace. wal mutashabbihu minar rijali bin nisa, dun namijin da ke kamanta kansa ko da mata, mal'unun ala lisanin rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya la'ance shi ya tsine masa albarka, kamar yanda yake cewa la'anallahu almutashabbihina minar rijali bin nisa wal mutashabbihati minan nisa'i bir rijal. Manzon Allah yace Allah ya tsine ma mazan da suke kamanta kansu da mata, da matan da suke kamanta kansu da maza. Don haka Ibn Hajar Al-Haytami, Allah ya ji kansa, ya kilga cewa aske gemu yana daga cikin al-kaba'ir, manya-manyan laifuka, wanda sallah da azumi da zakka da sauran ayyuka na ibada ba sa goge wannan laifi. A iya abin da yake goge wannan laifi kyautata tuba ga Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala. Duk wanda ya mutu yana aske gemu, to ya mutu yana aikata babban laifi. Wal iyazu billah. Dan haka Abu Hamid Al-Ghazali a cikin littafin sa Ihya'u Ulumuddin sai yake cewa wa biha ay lihiya yatamayyazu ar-rijalu an-nisa, yace da gemu ne maza sukan bambanta game da mata, ta hanyar gemu ne ake bambanta tsakanin namiji da mace. Dan haka Ibn al-Qayyim Allah ya ji kansa sai yake cewa wa amma sha'arul lihiya fa fihi manafi, yace shi barin gemu yace akwai amfani da yawa a cikin shi, min ha sai yace az-zinatu wal waqar wal haiba, ga ya ado ne ga namiji, ado ne ga namiji, sannan kuma ga nutsuwa, sannan kuma ga kurjini. Yace wali hadha la yura ala sibyani wan nisa'i min al-haiba wal waqar ma yura ala dhawi al-liha, dan haka mata da kankanan yara ba a ganin wannan kurjini da wani girmamawa irin yanda ake gani ga maza waɗanda suke masu gemu. Ka kaddara yau in kun biyo hanya ɗan ta'adda sun tsare, ko ɗan ta'adda ya san darajar gemu, mutum nawa ya ci alhurman gemu sai a maida shi gefe a ce a kai baka ciki. Don haka daraja ce Allah ya ma bawa da kurjini. Don haka Ibn al-Qayyim sai ya ce wa minha at-tamyizu bainar rijali wan nisa, yana daga cikin fa'idodin gemu wato bambanta tsakanin namiji da mace, bambanta tsakanin namiji da mace. Sannan huska ta biyar, malamai suka ce mukhalafatul fitra, game da aske gemu akwai saba ma sunnar annabawa wadda Allah ya halicci bayinsa akan ta. Allah ya halicce mu da wannan gemu, an gane ko? Haka Allah ya ɗabi'antar da mu, kuma wannan ado ne da Allah ya mana. Aske gemu kenan canza fitira ce halitta ta Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala, saba mata ne sunnar annabawan Allah, kamar yadda bayani ya gabata. In aka ce al-fitra shine kenan sunanul anbiya'i alaihimus salam allati umirna an naqtadiya bihim fiha, sunnonin annabawan Allah da manzanni wanda aka umarce mu cewa mu yi koyi da su game da waɗannan, ita sunnar. Don haka kasancewar Larabawa Allah ya taimake su yana daga cikin fitirar su wanda ta kubuta, wanda basu canza ba, wato shine barin gemu, saboda kasancewar yana daga cikin abin da suka gada na bulbudin addinin Annabi Ibrahim alaihi salam. Kalla ne a cikin balarabe dari kaga dai ya aske gemu, in ba a irin wannan zamani ba da turanci ya shigo duniya. Amma a sani a abin da yake sananne, ai su abin kunya ne, musulani kama kanka musulani naka aske gemu, saboda abu ne wanda sun gaje shi daga kakansu, wato daga babanmu Annabi Ibrahim alaihi salam, yana daga cikin abin da sun kubuta basu canza shi ba daga cikin addinin Annabi Ibrahim alaihi salam. To dan haka anan abin da muke so mu sani, annabawan Allah ko Allah ya mana umarnin cewa wato mu yi koyi da su. Dan haka shine anan na shida, fuska ta shida, malamai suka ce mukhalafatu hadiyil anbiya'i was-salihin, game da aske gemu akwai saba ma karantarwa ta annabawan Allah da salihan bayi. Dan haka Muhammad al-Amin ash-Shangidi, Allah ya ji kansa a cikin tafsirinsa da ya zo daidai fadar Allah subhanahu wa ta'ala, qala ya ibna umma la ta'khudh bi lihiyati wala bi ra'si inni khashitu an taqula farraqta bayna bani isra'ila wa lam tarqu qawli. Lokacin da Annabi Musa alaihi salam ya dawo daga miqati, alƙawarin da Allah ya masa na cewa ya je ya karɓo littafin At-Taura, to sai ya bar ɗan uwansa Harun cewa ya kula da jama'arsa kafin ya dawo. To a lokacin da Annabi Musa ya dawo, sai ya samu jama'arsa sun daina bautar Allah, sun dukufa akan bauta ma maraƙi wanda aka samu wani shaidani As-Samiri ya kirkira musu. To a lokacin na Annabi Musa ya watsar da waɗannan alluna na At-Taura, ya fusata sai ya kama gashin kokuwar kan ɗan uwansa Annabi Harun, kuma ya kama gemu yana jan shi akan ƙasa a fusaci. Shine ɗan uwan nashi Annabi Harun yake ce masa ya bi na umma, yace ya kai ɗan uwana, la ta'khuz bi lihiyati, yace karka kama gemu na, wala bi ra'si, yace karka kama makwalƙwatar kaina kana jana akan ƙasa, inni khashitu an taqula farraqta baina bani isra'il, yace wallahi ni naji tsoron ka dawo ka ce na raba kan banu isra'ila, walam tarqu qawli, kuma ka ki sauraron fadata, dan haka ban bi baya ba naje na fada maka. To anan shine a Muhammad al-Amin ash-Shingidi sai yace hadhihi al-ayatul karima, yace wannan aya mai girma mai daraja, tadullu ala duzumi ifa'il lihiya, yace tana karantar da mu akan wato wajibcin cika gemu, tana nuna mana abu ne lazim wanda ya zama wajibi akan mu, wato mu cika gemu mu bar shi. Sai yace fahiya dalilun qur'aniyun ala ifa'il lihiya wa adami halqiha, dalili ne a qur'anance wanda yake tabbatar da wajibcin barin gemu kuma da rashin aske shi. Sai yace fa iza arafta anna haruna kana mawfura sha'r lihiyatihi, in har kai sani ka fahimta a ƙarƙashin wannan aya cewa Annabi Harun alaihi salam wato yana da yawan gemu, bi dalili qaulihi li akhihi la ta'khuz bi lihiyati, a dalilin da yace ma dan uwan shi Annabi Musa karka kama gemu na, yace li annahu law kana halikan, da a ce Annabi Harun aske gemu yake, lama arada akhuhu al aksa bi lihiyatihi, dan uwan shi Annabi Musa ai ba zai kama gemu ba inda a ce aske gemu suke. Sai yace tabayyana laka min zalika bi idahi, dan haka ya bayyana gare ka a bayyane anna ifa'al lihiya, lalle barin gemu ya cika ya yawaita, samtun minas samtil ladhi amarna bihi alquranul azim, sifa ce wadda alqurani ya umarce mu da ita, wa annahu kana samtar rusulil kiram salawatullahi wa salamuhu alaihim, kuma sifa ce ta annabawan Allah da manzanni, amincin Allah ya tabbata akan su. Kuma Allah ya faɗa ulaika allazina hadahumullahu fabi hudahum muqtadi, waɗannan su ne wanda Allah ya shiryar da su, kuma kai ma ka yi koyi da shiryar su. Aka ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah ya zano annabawa wajen 18 a cikin suratul an'am, sai ya ce ulaika allazina hadahumullahu, waɗannan su ne wanda Allah ya shiryar da su, ya saita su, ya tabbatar da su akan tufarkin sa madaidaici. Sai ya ce fa bi hudahu muqtadi, kai ma ka yi koyi da shiryar su. To wannan umarni ho bai takaita ba ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, duk wani mabiyin shi har zuwa kiyama wannan umarni ya hau kansa. Dan haka sunna ce ta annabawan Allah, aske gemu kenan, saba ma sunnar annabawan Allah ce. Dan haka in ka koma cikin sahihu Muslim, hadisin wato Jabir ibn Samura yake cewa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, sai yace kasasatul lihiya, wato kana Nabi sallallahu alaihi wasallam kasasatul lihiya au kama kala, yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da yawan gemu. A wata riwaya yace kana Nabi sallallahu alaihi wasallam kasira sha'ril lihiya, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da yawan gashin gemu, ma'ana gemun sa mai kauri ne. To haka wato khalifofinsa, dukkan sahabbansa haka suke barin gemu, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya mana umarni. Wannan a takaice kenan huskoki guda 6 waɗanda suke tabbatar da haramcin wato aske gemu, kamar yadda malamai suka yi bayani. Kuma in ka koma a maganganun malamai waɗanda suke magabata a cikin littattafai na fiqhu da sauransu, gaba ɗaya sun yi bayanin cewa barin gemu wajibi ne, aske shi haramun ne. Idan ka dauka daga cikin wato malamai, Ibn Hazm al-Andalusi, Allah ya ji kansa, yake cewa wattafaqu ayla a'imma ala anna halqa lihiya muslatun la tajuzu, yace malamai gabaɗe sun yi ittifaki akan cewa aske gemu musula ne. Me ake cewa musula? Shine wato yin gunduwa gunduwa da gawar mutum, kamar ka cire wata gaba ce ta jikinka da Allah ya halitta maka, da haka yace kwata kwata baya halatta. Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah Allah ya ji kansa yake cewa wa yahrumu halqul lihiya, yace aske gemu haramun ne. Haka Ibn Abidin daga cikin malaman Hanafiya yake cewa wa yahrumu alar rajuli qata'u lihiyatihi, yace haramun ne ga namiji wato ya aske gemunsa. Haka wato al-Imam al-Adawi daga cikin malaman Malikiya a cikin littafin Sahihatul Adawi wanda sharhi ne na risala yake cewa nukila an malikin sai yace karahatu halqi ma tahtal hanq, wato an ciro daga al-Imam Malik wato karhancin aske abinda ke karkashin haba, abinda yake na gashi karkashin haba al-Imam Malik bai yarda maka aske, to ina ga nakan haba gemu. Hatta kala har al-Imam Malik ya fada yake cewa innahu min fi'lil majusi, yace aske gashi na kasan haba kawai a bar gemu haka shi kadai, yace wannan aiki ne na maguzawa, kama ya harumu izalatu sha'ril lihiya, kamar yanda gashin da ke hutowa akan haba wanda ake kiran shi gemu yace haramun ne aske shi. Dan haka in ka koma cikin muqaddimatul risala a cikin babul fitra cai wa amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah ya yi umarnin a bar gemu a yawaita shi. Haka Ibn Abdul Barr ɗaya daga cikin malaman Malikiya a cikin littafinsa At-Tamhid yana faɗa yana cewa wa yahrumu halqul lihiya, yace aske gemu haramun ne, wala yaf'aluhu illa al-mukhannisuna min ar-rijal, yace ba kowa yake aske gemu sai ɗan Dauda daga cikin mazaje. Wannan hon malami ne daga cikin manya-manyan malaman Malikiya, cai wala yaf'aluhu illa al-mukhannisuna min ar-rijal, ba wanda yake askewa sai ɗan Dauda daga cikin mazaje. Yau ko sai ka samu katan malami yana da awar shi wai ba maliki ne, kuma habar shi babu komai, wai da ka tambaye shi wai yace wai sunnar annabin nawa ce wai kai iya iyawarka, kaji fa wani wahayi na shaydani. To ga yadda Ibn Abdul Barr a cikin littafinsa At-Tamhid sharhi ne na Muwatta ta al-Imam Malik yace wa yahrumu halqul lihiya, cai aske gemu haramun ne, wala yaf'aluhu, ba wanda ke aske gemun sa illa al-mukhannisuna min ar-rijal, sai ɗan Dauda daga cikin mazaje. Wannan kenan daga cikin kadan daga cikin maganganun magabata. To shin yana halatta mutum ya dan rage wani abu daga cikin gemun sa? Shi ma bai halatta. Na kamar misali mutum ya ce ya dan yi tso ya dan rage shi kadan, wannan bai halatta. Wasu malamai sun tafi akan halaccin haka, amma hadisin da suke kafa hujja da shi kwata-kwata bai tabbata ba. Hadisin Amr ibn Shu'aib daga mahaifinsa daga kakansa Abdullahi ibn Amr ibn al-As yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana ya akhuzu min lihiyatihi min ardiha wa quliha, wai manzon Allah yake rage gemun sa tsawon shi da fadin sa. Al-Imam Tirmidhi shi ya fitar da wannan hadisi a cikin littafinsa As-Sunan, haka Al-Imam Al-Baihaqi a cikin Shu'abul Iman, haka Abu Shaykh a cikin littafinsa Akhlaqun Nabi, haka Ibn al-Jawzi a cikin littafinsa Al-Ilalul Mutanahiya. Ibn al-Jawzi bayan ya zo da wannan hadisi sai ya ce hadhal hadisu la yathbutu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, wannan hadisi kwata-kwata bai tabbata ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wanda ake tuhuma game da kirkira wannan hadisi shine wani marwayci Umar ibn Harun al-Balkhi, al-Imam al-Uqayli yake cewa la yu'rafu illa bihi, kwata-kwata ba a san shi ba, kawai sai wannan hadisi kadai. Yahya ibn Ma'in yake cewa kazzabun, tacaccen makaryaci ne shi wannan marwayci. Al-Imam an-Nasa'i yace matruk, yace malamai sun watsar da wato lamarinsa. Don haka dai a takaice shi wannan hadisi da suke kafa hujja da shi bai inganta ba. Iya abin da ya zo daga Abdullahi dan Umar cewa in yayi hajji ko yayi umra, Ibn Umar yakan kama gemun shi ya jimke, idan ya jimke yayi kamu haka abin da ya rage sai ya dan yanki kamu da yake, in yayi kamu abin da yake kasan kuma sai ya dan rage shi, shi Ibn Umar. To dan haka malamai sai suka yi sabani game da fahimtar wannan hadisi, shin ragewar da Ibn Umar yake yi ya keɓanta ne da hajji da umra, ko kuma a duk lokaci mutum in gemun shi yayi tsawo in yayi kamu ɗaya sai ya yanke? to dan haka su wasu daga cikin malaman malikiya suka tafi akan cewa in gemu ya yawaita mutun ya kama daya biyu uku sai ya yanke abin da yake kasa. To dan haka wato Ash-Shaykh Isma'il Al-Ansari sai yayi ta'liqi akan wannan asar hadisin wannan na Ibn Umar sai ya ce al-hujja fi riwayatihi la fi ra'ayihi, hujja game da shi abinda Ibn Umar ya rawaito ba a ra'ayin shi ba, wannan rigewa da yake wannan ra'ayin shi ne, amma menene madogaran mu hujja, abinda zamu kafa hujja da shi riwayar da yayi mana cewa manzon Allah yayi umarnin a cika gemu a bar shi. Sai ya ce wala shakka anna qaulan rasuli sallallahu alaihi wasallam wa fi'luhu ahaqqu wa aula bil ittiba'i min qauli ghairihi ka'inan man kana, yace ba shakka fadar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da aikin sa shi yafi cancanta game da biya sama da fadar wani koma wane ne ko mun girman shi ko mun darajar shi, in dai manzo Allah yace kaza ko ya aikata kaza dole ka aje fadar kowa da aikin kowa ka dau ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, koda ya inganta Ibn Umar yana rage wato wannan ba hujja bace wanda take bada damar cewa mutun ya rage mishi abinda ake bukata ka bar shi ka ringa sarce shi kana shafa masa mai kana gyara shi, wannan shine sunna. Dan haka akwai fa'idodi wato alkitance game da cika gemu. Fa'ida ta farko malamai suka ce sanya aska a kullun game da akan haba da nan kunci mutun yana aske gemu yana daga cikin abin da ke janyo raunin gani ga ido, yakan sabbaba ma mutun wato makautaka. Yawan askewa kullun kana sanya wannan razuwar kana aske gemu da wannan, yawan gudanar da wannan yana sanya idanun mutun su yi rauni janyo masa makautaka. Sannan fa'ida ta biyu suka ce shi gemu da Allah ya halitta ma bawa wato yana kare dan adam game da duk wani microbe da zai tashi ya je kan makogoran shi da kirjin shi, wannan gashi na gemu yakan tsare shi, duk wani microbe da duk wata guba wadda za ta taso wadda take kama nan makogoro da nan to gemu yana kare ta. Sannan fa'ida ta uku suka ce gemu yana daga cikin abin da ke karfafa wato dadashi na hakura na hakuran dan adam, yana daga cikin abin da yake kara musu karfi a likitance. Abu na hudu fa'ida ta hudu suka ce gashin gemu yana gudanar da wani mai da yake fita daga jikin dan adam wanda yake lausasa fata, to dan haka shi gemun zaka ga yana yin wani maski yana fitar da wani mai wanda yake daga jikin dan adam wanda ta hanyar wannan gemu yake fita, wanda fitar shi kuma karin lafiya ne ga dan adam. Dan haka dai a takaice shine mumini ya tabbata cewa ya zama wajibi a kansa ya sanya gidan lahira shine abin da ke gaban idanunsa tsakanin idanunka, makomaka lahira ita ake bukata ka kawo ka tseda ta wato tsakanin idanunka, karka rudu da wannan al'amari wanda yake kawa na rayuwar duniya, domin rayuwar duniya rayuwa ce wadda take takaitacciya, gida ne wanda dan lokaci kadan zaka gushe ka isa zuwa gida wanda yake na tabbata shine lahira, kuma gaban Ubangiji wanda yake mai girma da daukaka wanda kuma zai ma bawa hisabi akan duk abin da ya aikata a rayuwarsa. Dan haka dai a takaice aske gemu haramu ne, cika shi wajibi ne, kuma kasancewar ganin cewa mafi yawa na yanda wasu suke nuna ma mutane suke yaudaran su sai a ce wai sunnar annabi yawa gare ta kai ya abinda za ka yi, tsaye da gemu mu san da cewa matsayin shi ya wuce sunna kamar yanda ake faɗa, abu ne wanda yake wajibi in ka tsaye da kana da lada a gun Ubangiji subhanahu wataala, in baka tsaye da ba kuma kana da zunubi, zunubi ne mai girma. Kan mu manta Ibn Hajar Al-Haytami ya kilga cewa aske shi yana daga cikin al-kaba'ir, to saboda wahayi na shedani sai a ce wai kana yaron ka wai zaka tsaye da gemu, to in arziki ne kai a ce kana yaron ka kai arziki, ai ba a faɗa. To dan haka kasancewar shine dai a takaice darasin mu na yau, saboda fa'idar abun kuma saboda kuskuren mu yayi yawa, mu kuma kullun abin da muke fama shine dai mu gyara kurakuren da muke, ya zamanto mu zamanto cikakkun mabiya na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, shine dai faban mu, shi yasa muka dan tsawaita bayani akan wannan mas'ala. Da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan, kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.